Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa bana tazam kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Yau muke bankwana da Abdulrahman Yusuf, lauya mai fafutukar kare haƙƙin takwarorinsa na kasassu a ƙasar Ghana. Jami'i a ma'aikatar jin daɗin rayuwar al'umma, bakon shirin abin misali ne ga masu bukata ta musamman, ganin yadda ya dage da neman ilimin zamani har ya cimma gurinsa na zama masanin doka. Illolin bara a wajen nakasassu, musamman ga waɗanda suka mayar da ita sana'a, da matsalolin da ke tattare da tsarin biyan kuɗaɗen tallafin masu bukata ta musamman a Ghana na daga cikin batutuwan da zamu karkare yayin da ta hada shi da wakilin sashen Hausa a Accra, Idris Abdalla Bako.
Inda akwai register for instance, kowane person with disability, sunan ka na nan, address ka na nan, kana da account da za a send maka kudin ka direct to you. Za su girma da yanda za a je a taru a layi, amma yanda wayan su ake ba mutane suna yi, suna go through a je a karbi one mega amount
kudi kadan,
kudin ka dan kuma sha ja bar a layi, kudin ma sometimes ma ba shi assembly singa according to some reports kana do kama a use for other things in the baking bai dace ba.
Ya kake ji idan kaga masu fama da larura irin haka suna bara?
Wallahi maganan da gaskiya akwai damuwa, rin bara da kanshi ko addini musulunci bai encourage bara. In ka san kaman addini musulunci yana so mutum ya tashi yayi wani abu da hannun kansa ya samu abin da zai sa baki shi. Bara ba abu ne, bai, it's not dignifying enough. Ka gane ko? Do dai a encourage mutum, ni mutum na neman taimako, addini ya nuna cewa kama a taimaka masa, amma addini kuma ya discourage mutum kaje kana neman kana bara. Kisa dukan nan duka ya fito ga al'umma da mindset mutane, yawanci ana gani kaman baran nan shine easy way out, saboda kuma gwamnati kuma bai taimakawa sosai. In kuma mutum bai da karatu, bai da wani aiki da ya masana'a da ya koyi, the only option this day opt for shine yaje yayi bara. Ka gane? Amma tun gida an ba ya san kaman no, koka you are disabled man, you can do something with your life, ba give up kan shi ba, ko kuma shi ma bai give up kan shi ba. Wanda duka ke da wanda situation, ko kuwa wanda duka ma ke son yayi wani abu da rayuwar shi, san kaman yana farawa ne da kanka. In kana son ka achieve wani abu in life, yana farawa ne da kanka. Ka gane? Ko sannan in ka taimaka ma kanka, she a taimaka maka, kare bari na kasan nan ya kai shi kasa. Kuma kamar yadda nake life na da go through, na meet challenges dey with my journey to becoming a lawyer, but ban bari wannan ya kai ni kasa ba.
Na ci gaba
da I met a lot of setbacks and I lifted up myself. Taimako mutane da tawakkuli da Allah da sauransu, I was able to go through it. So wani su suna zuwa law school for 4 years, 5 years, ba su kare, amma ni cikin aiko Allah na kare din da wurin time na mun kare 2 years ne da ake yi shi noyi. In ka san Ghana law school yanda yake, goal building ne, amma saboda zuwa na wurin nan an zuwa su yi ram
saboda kai,
saboda ni ko inda naje wurin na director ne da ya gan situation, ana dauka na ni a kai ni lecture room, shi yake wai bai so bad reportage in media,
bai so ba ta mu
kai, so yake wai transfer na zuwa Gimpa. Don Gimpa na da elevator, yana da lift, wurin na ramps, wurin na yin shi
shirya muku,
yeah, wurin na
ba da na kasa
disability friendly ne. Wasu isa na je wurin Gimpa na da the time a komo da ni makwalla na, shi suka yi ramps for wheelchair users, amma still there was muna da matsala wurin shigan haji da kusfa wurin kana zaune kan wheelchair, you can't access those places. Kuma dokan da muke da shi disability law act 715 da ka pass 2006 ya ba da 10-year moratorium cewa kowane building da ya zama public place duka,
make sure na jama'a,
na jama'a duka a mai da shi yanda za a yi zama accessible for people with disabilities. Amma ka duba bayan an yi wannan,
kuma makaranta ce da yake ake koyan
shari'a,
ake so hakan mutane da ake adalci, amma ba a yi ba,
ba a yi ba. Hatta ma ko Supreme Court yau in ka je ma kana use wheelchair ma ba a yi ban kaga da shi Supreme Court
kotun koli
haka ne, district courts dukan nan duka, it's not possible, you find it difficult ka shiga shirin ce high court na Accra, high court complex wey ne kake dan akwai lift modern. Amma 10 years in the law ya bayar, ya ce we within 10 years
gyara wadannan
wuraren, making accessible for wheelchair persons with disabilities. a provide facilities for haka
mai yiwa
so governments mu kuma they are not doing much
yanzu kana kira gwamnati
ya duba sa ido we shouldn't only be about rhetorically lip service
ta maganan baki
ba maganan aikace regulations na gwamnati ya pass ya make sure kama an formulate wannan
dokokin
yeah sannan kuma ya free education nan ilimi kyauta
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Abdulrahman Yusuf lawyer dake Accra a kasar Ghana da wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ni Sule Bumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya